Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun kai ziyara garin Buffalo da ke jihar New York a ranar Talata. Don yi wa iyalan bukakin fatan nan goma da wani ɗan bindiga ya kashe a wani kantin cefane a ranar Asabar ɗin ta gabata ta'aziyya. Lamarin da ya sake tada muhawara kan samar da dokokin da za su taƙaita mallakar makamai. Yau kan wannan batu shirin zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun kai ziyara garin Buffalo da ke jihar New York a nan Amurka don yin ta'aziyya ga iyalan bakaƙen fatan nan goma da wani ɗan bindiga ya harbe har lahira a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Biden dai ya ɗora alhakin aukuwar wannan mummuna al'amari akan kafafen yaɗa labarai, 'yan siyasa da kuma kafar yanar gizo, waɗanda ya ce su suke yaɗa aƙidar nan ta masu rajin ganin an fifita farar fata wanda ɗan bindigar ya araye ya yafa. Iyalan waɗannan mutane goma da aka kashe sun shiga yanayi na ƙunci da zulumi bayan aukuwar wannan al'amari. A makon da ya gabata ne Celestine Cheney, ɗaya daga cikin waɗanda ɗan bindigar ya harbe, ta yi bikin murnar zagayewar ranar haihuwarta. Sai ga shi 'yan'uwanta suna zaman makokinta a wannan rana. Wayne Jones shi ne ɗa ɗaya tilo da Celestine ta haifa.
I'm Celestine Cheney's only son. Only child.
Yace ni ne da ɗaya tilo ga Celestine Cheney. Game da abin da nake ji, fushi ne da zafi a cikin zuciyata.
Anger. Hurt.
Dan bindigar da ya shiga shagon cefanen dai ya bude musu wuta ne yana kuma daukan aika aka da yake yi a bidiyo yana yada wa duniya.
Mama wants. Mama was laying on the ground.
Wani ya ƙara da cewa da farko sau ɗaya ya harbi mahaifiyata tana kwanci a ƙasa, sai ya je ya ƙara loda harsashe a bindigar ya dawo ya ƙara harbinta. Shi dai Wen a kafar intanet ya kalli yadda aka kashe mahaifiyata sa ɗan shekara 18 Peyton Gendron, wanda shi ake zargi da yin wannan aika-aika, ya bayyana a gaban kuliya sanye da wata rigar asibiti, ya kuma ki amsa laifin wannan ɗan yin aiki da ya aiwatar. Hukumomi sun ce ya rungumi aƙidar nan ce ta masu rajin ganin an fifita farar fata a yanar gizo. Ya kuma yi amanna cewa bukaƙen fata na ƙoƙarin su maye gurbin fararen fata a Amurka. Wannan fahimta ta ɗan bindigar ta yi daidai da wacce ɗan bindigar nan na New Zealand ya bayyana, wanda ya buɗe wuta kan wasu masallatai biyu a shekarar 2019, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum 50. A ranar Talata da ta gabata, Biden da mai ɗakinsa Jill suka je yin ta'aziyya ga iyalan mamatan, inda suka gana da su a cikin sirri, sai kuma daga baya ya fito yayi wa duniya jawabi.
What happened here is simple and straightforward: terrorism. Terrorism. Domestic terrorism.
Biden ya ce abin da ya faru ba wani abu bane illa aikin ta'addanci. Wannan ta'addanci ne irin na cikin gida, wanda aka aikata saboda tsabar ƙiyayya, wanda kuma kafafen yaɗa labarai da kafar intanet suka cusa zazzafar aƙida a kan fasatattun mutane da ke fama da kaɗaici, waɗanda suka yi amanna cewa za a mai gurbinsu da wasu mutane da ba sa kama da su. To kamar yadda takan faru a duk lokacin da aka samu irin wannan mummunan al'amari, wannan harbi na garin Buffalo ya sa masu fafutukar ganin an taƙaita mallakar makamai a Amurka cikin sauƙi. Sun ƙara yunƙurowa, inda suke nuni da cewa abu mafi sauƙi a Amurka shine sayan makamai. Brian Brown shine magajin garin na Buffalo.
It should really say to us that there should be sensible gun control in this country.
Yace wannan lamari ya nuna mana cewa ya kamata akwai buƙatar a samar da ƙwararren matakan sayan makamai a ƙasar nan. Irin wannan abu zai iya faruwa a ko ina a ƙasar nan. A binni, a wajen birni, a ƙauye, babu inda ya tsira.
Suburban, rural, it does not matter.
Akalla ire-iren waɗannan hari hudu suka faru a ƙarshen makon da ya gabata a sassa daban-daban na Amurka, ciki har da wani da aka kai kan wata mujami'a a California, kuma dukkansu an rasa rayuka. Juwan Cheney, ‘yar uwa ce ga Celestine da ta rasa ranta a wannan hari.
My sister survived breast cancer and 3 aneurysm surgeries.
Ta ce, ‘yar uwata ta yi nasarar warkewa daga cutar kansar mama har sau uku. Daga zuwa shago yin cefane, wani ya harbe ta. A cewar Wen, ɗaɗe tag da Celestine ta haifa.
We are just people. You know, you strip all the...
Dukkanmu mutane ne, kuma kai ma mutum ne. An san cewa wani zai shiga yanayin kunci idan ba ka nan, saboda ba za ka taɓa dawowa ba. Masu sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon su kuma wata juma'ar idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Laurel Bauman da Julie Latus Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Dalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.